na da ci gaba ya dauke mota ke na gaba yana kiran ki da sahiba my love my pila ya fada ranki kullum ni da dada gaskiya ku kashin fida hubbin albi aisha da kirari yake gaki gidan shi duka ke ka haskake my habibti ya ce dake
Identity. Don't let's go anywhere.